طور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد يودرسين 39 كنا زام تاشي أتكن نزهة النظر عند إن شاء الله دعونا ندرسي من شبه غنغرة ta kawo ƙarshen wannan littafi insha Allah. Yau shida ga watan Muharram hijira ta 1429 wanda ya dace da 14 ga watan 1 ta shekara ta 2009 ta miladi. Za mu tashi inda Sheikh Al-Hafid rahimahullahu yake cewa ولما كان هذا المختصر شاملا لجميع انواع علوم الحديث استطردت منه الى تعريف الصحابي ما هو wato shine zamu shiga cikin magana akan wane ne sahabi tarif sahabi yace lamma kana hada al mukhtasar yayin da wannan kan takaitaccen littafi ya zamanto shamilan li jami'i anwa'i ulum al hadith ya tattara dukkanin nau'i daban-daban na ilimin hadith na ulumul hadith wato ilimin mustalahul hadith istatrabtu ila ta'rif as-sahabi ma huwa sai ne istidradi wato na fita daga cikin abin da yake samimil mawdu' ne baya daga cikin mabahith din mustalahul hadith amma saboda nau'i ne yana da alaka da ulumul hadith shi yasa sai a ce zuwa ga ta'rifin wane ne sahabi
shi ta'rifin
malikina yanzu wato kamar yace maka to me yasa hadith da ka wani batun ta'rifus sahabi littafin usulul fiqh ne kake mana shi sai kita to ai littaf yayi kokari ya kawo dukkan mabahith na ulumul hadith kuma sanin wane ne sahabi yana da alaka da mabahith din ulumul hadith duk da yake baya daga cikin samimul mawdu fa qultu yace sai nace wa huwa shi sahabi shine man laqiya an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wanda ya hadu da annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu'minan bihi yana mai imani da shi wa mata ala al-islam kuma ya mutu a cikin addinin musulunci walau tahallalat riddatun fil asah ko da ridda ta shiga tsakanin imanin nasa da rasuwar tasa ko da yayin ridda shine tahallulur ridda yayin ta shiga tsakiya mana bayan yayi imani tsakanin imaninsa da mutuwa ya zama to an samu ridda amma kuma an dawo bai mutu akan ridda din ba shi yace alal afil asahi fil asahi a cikin mafi ingancin zance wannan ishara ne zuwa gani akwai sabani akwai wani kauli amma abin da ya kawo shine alqaul asah kaulin da ya fi inganci muqabilan asah menene muqabilan sa ايه ضعيف هو خطا اما كان مقابل الارجح شيء يعني ده دليل اما الاصح يعني كيش يسا ليس بالصحيح خطا يجي saboda haka wannan ta'rifin wajibi ne a haddace shi as-sahabi man laqiya an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam mu'minan bihi wa mata ala al-islam in ka so ka ƙara walau ta halala tiridatun bai na zali kuma baka faɗa ba inda ka ce wa mata al-islam wannan tarifin ya isa wannan tarifin da Hafid ya kawo shi ne a tarifi wanda yake jami'i imani ya tara dukkan ausaf ɗin sahabi kuma ya fitar da dukkan wani wanda ba sahabi ba daga cikin tarifin ya ce wal muradu bil liqa abinda nake nufi da liqa saduwa man laqiya an-nabiyya wanda ya sadu da annabi sallallahu alaihi wasallam ma huwa a'ammu min al mujalasati wal mumasha abinda yake yafi ganewa daga kawai a ce ya zauna tare da shi ko kuma yayi tafiya tare da shi wa wusuli ahadihima ila al akhar wa in lam yukallimhu da kuma isuwar ɗayan su zuwa ga ɗayan ko da bai yi magana da shi ba an gane wanda yanzu in ka ce mallaqiya wani kuma yazo yace man jalasa wani ne yafi gamewa mallakiya ya wanda ya sadu da annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda ya zauna da shi wani ne yafi gamewa wani ne zai samu mutane masu yawa da wani zai iya zuwa kawai ya ga kawai ya ganshi ne yana hudu ba amma bai zauna da shi ba ko ba haka ba to kaga in kace man jalasan nabi sallallahu alaihi wasallam shine sahabi kaga wanda ya ganshi yana hudu ba shi ba sahabi bane ko wanda ya ganshi ya wuce shi ba sahabi bane ko ba haka ba shine a ammu shi yasa yake cewa da yace al-liqa ma huwa a ammu min al-mujalasa ko kuma al-mumasha al-mumasha wanda suke tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam in kace sharadin sahabi shine wanda suke tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kaga duk wanda yazo ya ganshi ya zauna tare da shi amma bai taba tafiya tare da shi ba bas taba hanya hada hanya sai ka fada da ka fada wajen tafiya ba sai a ce shi ba sahabi bane ko ba ka ba haka dalika ko kuma kace sai wanda yazo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya masa magana shi ba kaga ka fitar da wanda kawai ya ganshi ne yana hudu ba shi yasa yace qaulun salliqa da ta'birinsa da da man laqiya annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ta'abiri ne wanda yake a ammu min al-mujalasa ko al-mumasha ko mujarrad al-wusul ma adam al-kalam yace wa tadkhulu fihi ru'yatu ahadihim al-akhar sawa'an kana dhalika bi nafsihi aw bi ghayrihi haka dalika ganin dayan su ganin junan su ya shiga ciki ko da da kansa ne ko da waninsa ولو كان ذلك بنفسه او بغيره وتكودا واتو رؤيا دين بنفسه شيني ده كانس يا زمانتو كان cewa ya ganshi او بغيره ko da ala ba da ganin annabi ba da kansa ya ganshi ba dauka abin nan wannan ya kawo shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yara wannan ya kawo shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam har ya ganshi
wannan
shine ma'anar bi ghairihi
ba kenan karamu sai da kiri cewa wani ne ya gada masa annabi shi bi
ghairihi yani bi wasitati ghairihi ru'yatuhu bi wasitati ghairihi yace wa ta'biru bil luqiy awla min qawli ba'dihim as-sahabi man ra'a annabi sallallahu alayhi wa sallam cewar yin ta'biri wato cewar al-luqi wanda ya hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam yafi bisa fadin wadansu daga cikin malamai as-sahabi man ra'a annabi sallallahu alaihi wasallam sahabi shine wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yannahu yukhriju hina idhin ibnu ummi maktum wa rahwahu domin sai fitar da abdullahi ibnu ummi maktum da makamancinsa min al-umyan na daga makafi wa hum sahaba bila taraddud su ko sahabbai ne babu wani taraddudi babu wani shakka a ciki wal-luqi fi hadha at-ta'rif kal-jins saduwa da annabi sallallahu alaihi wasallam bila taraddud sai a tsaya a nan wajen wannan shine karshen maganar tasa da yake cewa wato a ce mallakai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi inganci bisa a ce marra annabi sallallahu alaihi wasallam domin kace marra annabi sallallahu alaihi wasallam ka fitar da wanda yake ya sadu da annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai ganshi da idanu ba tawon makafi kaga Abdullahi ibn Maktum ya fita bayan kuwa sahabi ne babu wani taraddudi akwai wanda yake shakka akan cewa shi sahabi ne ba wanda yake shakka saboda haka wannan ya nuna dukkan malamai duk wata kalma da za su tawo ta fan ilimi haka suke duk wata kalma da za su kawo tana da ma'ana sai an jinjina ta sannan za a ajiye ta amma akwai wadansu daga cikin malaman hadisi da suka ce as-sahabi man ra'a annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace to babu dukka a ciki ta'birinsa da al-luqi yafi inganci واللقي في هذا التعريف كالجنس سادوا ده النبي صلى الله عليه وسلم او ان اتي wannan tarifi kamar jinsi ne wato abu ne wanda ya hada mutane da yawa duk wanda ya taba haduwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ciki ko musulmi ne ko ba musulmi ba ko yayin da ya ganshi din musulmi ne ko shi ba musulmi bane ko ya rayu a cikin musulunci ko bai rayu a cikin musulunci ba duk ya hada al-luqi ko ba haka ba to dama haka ake tarifi ka tattaro sannan kai ka fitar da wadansu sai tarifin ke zamanto salimi to shi sai ke cewa wal luqi kal jins da ma farko wajen tarifi ana fara ambaton al jins ne sannan a fadi al fasl haka ake yin tarifi ko wajen masu mantiki to yake cewa at-ta'rif din an aka kawo al-luqi da shi aka fara wa qawli mu'minan kal fasl cewar da nayi a halin kasancewa sai na mu'mini kal fasl wato abinda ya cire waɗansu daga cikin jinsin ne يخرج من حصل له اللقاء المذكور من حصل له اللقاء المذكور لكن في حال كونه كافرا yana fitar da wanda ya sadu da wanda ya samu wannan saduwar da annabi sallallahu alaihi wasallam lakin fi hali kaunihi kafira amma a halin kasancewar sa kafiri an fahimta in yace sahabi shine wanda ya hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam ko wanda ya hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace mu'minan bihi alhali na imani da shi kaga kenan wanda ya hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam alhali yana kafiri ya zamanto sahabi bai zaman to ba shi yasa yace wannan fasl ne ya fitar da wanda yake kafiri tunda yace sai ya kasance yayin da ya sadu da annabi sallallahu alaihi wasallam yana mu'mini dan haka ya fitar da wanda ya sadu da annabi sallallahu alaihi wasallam yana kafiri ko ba ka ba wa qawli bihi da nace mu'minan din nace bihi imanin nasa ya zamanto da annabi sallallahu alaihi wasallam ne faslun thani wani kaidi ne na biyu يخرج من لقيه مؤمنا لكن بغيره من الانبياء زي ابتدى wanda ya hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam yana mu'mini amma imanin nasa da wani annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma za a ce masa mu'mini ala sabilut tajawuz in aka dauke shi ta ma'anar lugha mu'mini ne amma ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi yasa yace maka bihi dinnan kaidi ne da ya fitar da wadansu wato kowace kalma a cikin ta'rifi dinnan wanda zai zo bayan al-luqi kaidi ne an fahimta lakin hal yakhruju man laqiyahu mu'minan bi annahu sayub'ath wa lam yudrik al-bi'tha wannan tambaya ce mahallin bincike ne shin hal yakhruj wa hal yakhruj man laqiyahu mu'minan bi annahu sayub'ath wanda ya hadda annabi sallallahu alaihi wasallam yana mu imani da cewa za a aiko shi a matsayin annabi shi ma ya fita tunda bai zama to mu'minan bihi ba mu'minan bi annahu sayub'ath kafin aiwa annabi sallallahu alaihi wasallam risala shine to ai bai ya ba aiko shi ba lokacin
yayi yakin cewa za a aiko annabi
to ai ba aiko shi ba lokacin kamar bahira Bahira al-Rahib wanda kisa ta zo a cikin Sunan al-Tirmidhi da ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rukuni yana yaro yace wannan shine annabin wannan al'umma yanzu Bahira za a ce sahabi ne wala midrik al-bi'tha amma bai riski lokacin da aka aika Annabi sallallahu alaihi wasallam ba fihi nazar wannan akwai mahallin bincike ne kakka ce waraka waraka adraka al-bi'tha waraka ta bin nawfal ya riski aika Annabi sallallahu alaihi wasallam har ma yace da zai kai lokacin da za a kore shi la'ansuran daga nasran mu'azzara saboda ka waraka sahabi ne ko ba sahabi bane waraka ta bin nawfal dan uwan khadija ba wanda khadija ta kai shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka fara masa wahayi ta kai shi tace yace wannan jibril ne shine wannan jibril ne shine aka saukar da shi ga annabi musa jibril ne da ya zo ga annabi musa yace ma lokacin da farkon saukar iqra to waraka bin nawfal ya gaya masa cewa wannan abin da yazo masa wahayin da yazo masa gaskiya ne kuma yake cewa ina ma laitani kuntu fiha jaza idh yukhrijuka qawmuk ina ma lokacin da ina da sauran karfi na yayin da mutananka za su kore ka annabi sallallahu alaihi wasallam yace awa mukhrijiyahu yanzu fitar da ni za su to ha a ƙarshe yake cewa la'in adraktu dhalika la'ansurannaka nasran mu'azzara in na riski wannan lokacin zan taimake ka da taimako wanda yake mai ƙarfi saboda a wannan kaga shi ya fita daga ya sha bamban da bahira bambancinsa da bahira shine cewa shi ya riski lokacin aikowa shi ko bahira bai riska ba ya yi imani cewa za a aiko annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka lokacin ma ba a ce ma a yi da annabi sallallahu alaihi wasallam to bahira sahabi ne ko ba sahabi bane shine yace mahallu nazar wa fihi nazar wannan wurin abne na bincike
amma shi ba sahabi
shi ya shi sahabi ne amma kaunan wahidan ko ba kaunan wahidan ba Allahu alam bazan iya tunawa ba gaskiya amma na'am shine ba so ba ce masa ya fara da'awa ba shi yasa ai wadansu suke taraddudi akan kasancewarsa sahabi amma cewarsa la ansurannaka nasran mu'azzara ya nuna yayi imani ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai a lokacin kan ba a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ba an fahimta saboda haka bihi wannan kaidi ne wa ya fitar suwa wani irin nau'i na masu imani ya fitar mu'mini ahlul kitab al-mu'min min ahlul kitab shine ya fita mu'mini daga ahlul kitab wanda sun yi imani da sauran annabawa amma ba da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba to su ma kun ga ba za a ce musu sahabbai ba saboda haka bahira ba za a ce masa sahabi ba ba za a ce masa sahabi ba ala ta'rif as-sahih bahira ba sahabi bane inda da yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi imani da cewa za a aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam
lokacin da
ha shi akan addinin yahudanci yake lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana dan shekara 10 babansa Abu Talib ya tafi da shi Sham duk da yake wannan labarin akwai nakara a cikin sa kamar yadda al-Imam Adh-Dhahabi yace shine har ya ganshi yana shan inu a karkashin wata bishiya da ya loko da gidansa ya ganshi ba wanda ya taba zuwa ya zauna a karkashin inuwar wannan bishiyar sai Annabi saboda haka ya kirawo Abu Talib yace kar ya bari Yahudawa su gane shi za su kashe shi yace a wannan dan naka shine annabin wannan al'umma shi Bahira to kaga bai imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a ce masa sahabi ba tunda bai imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya dai imani cewa za a aiko shi tunda lokacin ba riga an aiko shi ba yana yaro to kaidi na uku yace wa qauli wa mata alal islam fadi na cewa ya mutu a cikin musulunci faslun thalith kaidi ne na hudu na uku yukhrij man irtadda ba'da an laqiyahu mu'minan bihi ya fitar da wanda ya rida bayan ba da an laqiyahu bayan ya sadu da Annabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi yana mai imani da shi wa mata al-ridda kuma ya mutu akan riddarsa ka Ubaydullah ibn Jahash wa ibn Khatal kamar Ubaydullah ibn Jahash da ibn Khatal Ubaydullah ibn Jahash shine mijin Maimuna ummul mu'minin tare suka hijira da ita a zuwa Habasha da suka je Habasha sai ya zama kirista kuma ya mutu a cikin addinin kirista ɗinsa dan uwan Zainab binti Jahash dan uwansa Abdullahi shi ne farkon wanda ya so mai harbaki biya a cikin musulunci Abdullahi ibn Jahash shi bai shi ya musulunta kuma ya hijira da musuluntinsa haka zalika Zainab binti Jahash matar Annabi sallallahu alaihi wasallam to amma shi Ubaydullah tun a Habasha ya shiga addinin kirista ya mutu a cikin addinin kirista saboda haka bai zamanto sahabi ba kun ga wannan ya haɗu da Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya haɗu da shi yana mai imani da shi yana mai imani kuma imanin nasa da Annabi sallallahu alaihi wasallam amma ya mutu akan a cikin musulunci bai mutu a cikin musulunci ba saboda haka dole mu aka kawo wannan tsayin dan a fitar da irinsa daga cikin tarihin sahabi an fahimta وابن خطل عبد الله بن خطل عبد الله بن خطل wanda ya kasance shi ma da musulmi ne ya shiga cikin addinin musulunci ya gano cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ake gaggaya masa akwai wani mutumin Rum da yake zuwa yana gaggaya masa shine yake zuwa yana kakkawo masa duk labarukan da yake faɗa na alqur'ani shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an same shi ko a ina yake aka shi shine aka je yana rike da da Ka'aba da astarul Ka'aba da rigar Ka'aba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka kashe shi to shi ma irin wannan ne domin da yayi imani ya hadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai imani da shi amma sai ya rida dan haka ya fita daga cikin tarihin sahabi wa qawli fadina walau tahallalat ridda ko da ridda ta shiga tsakankani ai bayna luqihi lahu mu'mina, tsakanin haduwarsa da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana mu'mini, yana mu'mini bihi da shi, wa bayna mautihi alal islam, da kuma tsakanin mutuwarsa a cikin musulunci. Wato ya hada Annabi sallallahu alaihi wasallam ga haduwarsa da Annabi sallallahu alaihi wasallam nan lokacin haduwarsa ga lokacin mutuwarsa a cikin addinin musulunci. In ya mutu ba a cikin addinin musulunci ba, babu nan saboda haka bai zama sahabi ba, amma ya mutu a cikin addinin musulunci, to amma tsakanin nan da nan sai ya fita ya rida, amma ya sake dawowa dan ya samu ya mutu a cikin addinin musulunci. Eh, ya karanta, to shi ma wannan sahabi ne, shi ne ma'anar walau takhallalat ridda, ko da ridda ta shiga tsakankani, yana nufin abinda ake nufi da takhallul din, don in ka samu takhallul sai ka samu abubuwa guda biyu, abinda yake wani abu zai zo shiga tsakiyarsu. To abinda riddar ta shiga tsakiyar haduwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ana cikin imani da kuma mutuwa a cikin addinin musulunci, su ne abubuwa guda biyu din da riddar ta shiga tsakani. Yace fa inna isma suhba baqin lahu, domin sunan suhba kasance sunan cewa shi sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne, baqin lahu, matabbaci ne a gare shi. Sawa'un araja'a ila al-islam fi hayatihi sallallahu alayhi wa sallam aw ba'dahu, koda ya dawo ya zuwa ga addinin musulunci a rayuwar Annabi sallallahu alayhi wa sallam ne ko bayan rayuwarsa. In a rayuwar Annabi sallallahu alayhi wa sallam ne, haka babu iskali, yayin ridda ya dawo alhali manzo Allah sallallahu alayhi wa sallam yana nan, to wannan babu wani iskali cewa sahabi ne. To amma yayin ridda, yayin da ya dawo cikin addinin musulunci lokacin Annabi sallallahu alayhi wa sallam babu shi, ya rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya lokacin, to shi ma alal asahi alal arjahi shi ma sahabi ne. Wa sawa'un alaqiyahu thaniyan amla, kuma ko ya hadu da ya saki haduwa da shi bayan ya dawo daga riddar ta, ko bai hadu da Annabi sallallahu alaihi wasallam, domin mai wa qawli fil asah, al-hafiz da yace fadi na cewa a cikin abu wanda yake mafi inganci, isharatun ila al-khilaf fi al-mas'ala, nuni ne zuwa ga sabani a cikin wannan mas'ala, cewa idan mutun yayi ridda, idan sahabi, idan mutun ya hada da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi imani da shi, sannan yayi ridda, sannan ya saki dawowa cikin addinin musulunci, ya mutu a cikin musulunci, sahabi ne ko ba sahabi bane, to akwai sabani a cikin wannan. Wa yadullu ala rujhanil awwal, abinda yake nuna rinjayen kauli, wato abu na farko cewar ya dawo cikin addinin musulunci bayan mutuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, wa yadullu ala rujhanil awwal, cewa shi sahabi ne kenan, abinda yake nuni akan rinjayen cewa shi sahabi ne, qissatul ash'ath ibn qais, qissar al-ash'ath ibn qais, al-ash'ath ibn qais yana daga cikin wanda suka yi ridda lokacin hurubur ridda, daga baya da aka je yakin al-yamama aka kamo shi, da aka kamo shi aka kawo shi ga wajen sayyidina Abubakar, sayyidina Abubakar ya masa wa'azi sai ya dawo addinin musulunci, da sahabi ne, ya anna ya hadda Annabi sallallahu alaihi wasallam kafin wannan riddar tasa. To Ash'ath ibn Qais fa innahu kana mimman irtad, ya daga cikin wanda suka yi ridda, wa utiya bihi ila Abi Bakr as-Siddiq, aka zo da shi wajen Abubakar as-Siddiq asira, yana ribatacce an ka kamamman yaki, fa ada ila al-islam, sai ya dawo musulunci, faqabila minhu dhalik, ya karbi musulincin sa, wa zawwajahu ukhtahu, ya aura masa yar uwarsa, sai na Abubakar ya aura masa kanwarsa, walam yatakhallaf ahadun an dhikrihi fi sahaba, ba wani wanda ya saba wajen ambatonsa a cikin sahabbai, cikin malamai ma da suka rubutu akan tarihin sahabbai duk sun ambace shi cewa yana daga cikin sahabbai, walam yatakhallaf ahadun an dhikrihi fi sahaba, ba wanda ya saba wajen ambatonsa a cikin sahabbai, wala an takhrij ahadithi fi al-masanid wa ghayriha, ko kuma wajen ba wanda ya saba wajen ya ruwaito hadisan sa a cikin littafin al-masanid, al-masanid jam'u musnad, menene musnad, al-musnad nam
littafin da aka tattara hadisan,
littafin da aka tattara
hadisan wani mutum ba
ai to ai misali da kawo tarihi muke so na'am
eh
حديث الصحابة نعم يقول يا رئي دقى تين تعريفين المسند المتصل المرفوع حديثي دي يكي متصلي هو مرفوع إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا وجنب بشيء أكيد فيه
ما أشغل له إلى هذه
أحسنت للتافي دي أكا تتر حديثي أبي ساجر حديث كون صحابي دمان kowane sahabi a ware masa hadisansa kamar musnad na imam ahmad ya fara da hadisan abubakar siddiq sannan hadisan umar sannan hadisan uthman sannan hadisan ali wa hakada shi ba wai yana tara hadisan sallah da azumi da tartibi kamar irin na bukhari ba kuma yana tara hadisai waɗanda suke ba kuma yana tara hadisai wanda suke bisa sunayen malamansa ba a'a zai nemi cewa hadisan kowane sahabi ya tara su wannan shine al-musnad na ko me mawdu'in hadisi ko me to da haka za ka ga ya kawo hadisan sayyidina abubakar ya fara da hadisan sallah wataƙila hadisin da zai kawo daga baya sai ya kawo hadisan sifar wuta da aljanna ba ruwansa da mawdu'i shi kawai hadisi dai na abubakar ne to zai tara shi a waje da ba irin su ba wannan su ake cema al-masanid jam'u musnad to ha Allah kasa yanzu in ka duba cikin wannan littafin zaka samu musnad al-ash'ath ibn qais wato hadisan da al-ash'ath ibn qais ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan ya nuna cewa sahabi ne dan masu wanda suke su ake dogaro gare su wajen sanin waye sahabi ko ba waye sahabi ba malaman hadith sun sa shi a cikin sahabbai shi sa al-hafiz ibn hajar ya rinjaye da wannan sana akwai kuma wata fuska da malaman usul suke ganin cewar suke karfafa wannan kauli na Hafiz Ibn Hajar wata hujja wanda yake hujja ce usuliya shine cewar idan mutum yayi ridda duk zabata ayyukan sa amma ya dawo cikin addinin musulunci ayyukan sa su dawo ko ba za su dawo ba kamar wanda ya musulunta ne wanda ya musulunta an ce abinda ya kasance yana yi kyakkyawa a cikin jahiliya shi ma za a sanya masa shi wanda ko ya zamanto wanda wa man asaa fil islam ukhida bil awwal wa thani man ahsana fil islam ya farkon hadisin yake ne a cikin sahih muslim ma'anarsa na rike wanda ya kyautata a cikin musulunci za a bashi ladan abin da yake aikatawa a cikin jahiliya wanda ko ya mugusta a cikin addinin musulunci ukhida bil awwal wa thani mugusta wanda yayi a cikin musulunci da wanda yayi a cikin jahiliya duk za a kama shi da su to saboda haka domin haka ne daga cikin furu'in wannan mas'alar mutum ne ya musulunta yayi hajjin musulunci sai ya rida sai dawo cikin addinin musulunci sai mu ce masa sai ya sake yin haji
zai sake
ko ba zai sake ba
zai sake
za ka ce zai sake me ya hujja ku saboda tunda an ce a tunda lain a karta la yahbata anna amalu shine za
a
yau can jazzin masdadu kufran ba wannan muke ba ba zai sake ba wanda ya mutu a ciki ne wanda ya mutu a cikin kafirci shi ne amma wanda yake ya dawo za a ki bashi kyautata wanda ya yi ta da a cikin musuluncinsa
yawancin
da ake yasa su da shi da kuma kafirin da ya yi
aikin hajji kuma a yana
kafircin a aslan ma ba shi da hajji shi ko wannan yana da hajjinsa ingantacce sai ya rida ya bata shi daga baya ya dawo to Allah wannan yana daga cikin karincin Allah Allah madaukakin sarki bai bata masa wannan ba shi yasa ba zai sake hajjinsa ba a kaulus sahih to dan haka shi ma wannan wanda ya ce ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu rutbar suhba ya samu matsayi na sahabi na cewa sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake wannan aiki ne daga cikin ayyukan addinin musulunci da zata ba mutum daraja mai girma a wajen Allah da ya yarda sai ya bata ta da ya dawo cikin addinin musulunci sai Allah ya dawo masa da wannan daraja da darajar sa ta sahabbai to wannan ya shi ma wata fuska ce ta malaman usul da suke kawowa wajen karfafa cewar wanda ya yarda al-asah inda ya dawo cikin addinin musulunci ya mutu a cikin musulunci matsayin sa na suhba ya dawo na'am wanda suka yi tafsil ta ba aikin mu'amala bane ta aikin ibada ne tsakaninsa da Allah
shi wannan aikin sun ce da ba su ba su ba su sai amma
oh wai wanda ake cewa za a bashi man ahsana fil islam za a bai abin man ahsana fil jahiliya a wannan tafsir suka yi eh nake cewa a wanda suka ce abinda za a bashi silatul rahim da sauransu wannan abin nan fahimtar su ce suka kawo fahimtar su ce a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam itlaqi cewa wanda ya kyautata a cikin jahiliya wanda ya kyautata a cikin musulunci abinda ya kyautata ya kasance yana kyautatawa na aikin jahiliya Allah zai bashi amma ka kaidi da cewa kawai silatul rahim za a baka da sauransu wannan yana buƙatar nas ko kuma qiyasi sahi to da kan yi da abin nan wannan hujja malaman usul na ganin wajiha ce qiyasan akan wannan na'am
kaga shi zuwal
amal ba أخذ بالأول والثاني وصول الأمل إذا أحسن في الإسلام فذاك بصول الأمل أنت بدو ما زال الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الإسلام يجب ما كان قبله بزنجي إلى شارع أبن دي يوشي قبعين نساء تنبيهان فذكر وابو لدي أحدهما نفر قنسو لا خفاء برجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وسلم وقاتل معه أو قتلت أو قتل تحت رايته على من لم يلازمه أو لم يحضر معه مشهدا لا خفاء باب قوية برجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وسلم درنجايا مسأي وندي يلزم كمن زم الله صلى الله عليه وسلم وقاتل معه يياكي تاردشي أو قتل تحت رايته كو أكا كششي يناك أركشن wato rundunar annabi sallallahu alaihi wasallam karkashin tutar annabi sallallahu alaihi wasallam ala man lam yulazimhu akan wanda bai lazimce shi ba mutane biyu ɗaya ya lazimci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya kuma ya ganshi ne kawai amma bai lazimce shi ba to wanda ya ganshi wanda ya lazimce shi matsayin sa yafi wanda kawai ganin sa yayi hadu da shi walam yahdhur ma'ahu mashhada kuma bi halacci wani jihadi tare da shi ba وعلى من كلمه يسيرا او ماشيا او ماشي وعلى من كلمه يسيرا او ما شابه ذلك او ما شاء عليكم او ما شاء او ما شاء قليلا احسنتم وعلى من كلمه يسيرا هكذلك اكن وتو ونده يلزمشي شي darajarsa ta fi wanda yake yayi magana kadan da Annabi sallallahu alaihi wasallam aw ma shahu qalilan ko dan yayi tafiya kadan tare da shi aw ra'ahu ala bu'd ko ya ganshi daga nesa kamar wanda sai ganshi lokacin hajjatul wada yana huduba aw fi halit tufula ko ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a hali yana dan karamin yaro wa in kana sharafu suhbati hasilan lil jami' din da yake wato babban matsayin wato suhba kasancewarsu sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam hasilan lil jami'i mai tabbata ne ga dukkaninsu sahabbai ne amma a cikin sahabban ma hawa ne daraja kamar annabawa ne tilka rusulu faddalla ba'dhum ala ba'd wa man laysa lahu minhum sama'un minhu da kuma wanda wa man laysa lahu minhum sama'un minhu daga cikin sahabbai wanda ya samu sharafin suhba din nan wanda ya zamanto ba shi da jin hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam fa hadithuhu mursal hadisin sa mursal ne wato ma'ana ba sadajje bane ba muttasil bane akwai inqita'i a cikin isnadin sa min haythu riwaya a wajen riwayar hadisi wa hum ma zalika ma'duduna fi sahaba amma duk da haka ana kirga su a cikin sahabbai limana lahu min sharafi ru'ya saboda abinda suka samu na wato darajar ganin annabi sallallahu alaihi wasallam amma hadisin su mursal ne amma ko ba da'if bane ba mursal min qabilin da'if ba mursalus sahaba ake ce masa mursalus sahaba shine hadisan da kuma ai misalin su kamar hadisan da irin su Jabir suka ruwaito ne kamar Anas ibn Malik ya ruwaito hadisin Isra'i yaga Isra'i da shi ake Isra'i lokacin da ake Isra'i baya tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam amma ya ruwaito hadisin Isra'i saboda haka kamar wayannan sahabban ne ma su ma kananan yara kamar Mahmud ibn Rabi'a Mahmud ibn Labid yake cewa aqaltu majjatan majjaha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi waji yana tuna kuskura baki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tofa masa ruwan a fuskar sa ya rike wannan sahabi ne amma hadisin sa mursal domin abin da yake iya tunawa kawai shine wannan abu shi wani ya daga cikin zaurancen kacicikacicin malaman hadisi a ce sahabi hadithu mursal sahabiyun hadithu mursal shi sai dace la 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 baya baya suka a cikin ingancin hadisi ba Abu Tufail Amir ibn Wathila ba Amr ba Amir ibn Wathila Abu Tufail shi wani daga cikin su akhirus sahabati mautan ba Amir ibn Wathila Abu Tufail shi ma yana daga cikin sirrarus sahaba shi ma hadisin sa mursal amma min qabil mursalus sahaba
to wai abin da nake nufi shi ne kamar irin wannan abin da suke yi kiyayewa za a iya san ko kuma wannan za a iya lafiya ne akan musulmai kamar shi alim da yake tuna lokacin da manzara sallallahu alaihi wasallam yake bariya a cikin garin Makka kaga ai wannan ya iya rikewa saboda haka kamar ba zai zama to mursal bane a gare shi sai dai irin abin da wani ya bashi labari kamar yadda aka bawa
ana tsara da nisan sara kuma tunda bigari wannan ke nuna cewa shi wani sahabi dan sahabi to abinda suka tabbatar suka iya cewa dan za a iya eh shi wannan musulmi wannan
musulmi
wannan musulmi babu iskali a cikin wannan babu iskali a cikin wannan kamar hadisin Abu Hurairah zai iya zama ko shi ma musulmi shi ma akwai da yawa daga marasi ba shi sai suke cewa hadithin zuhri da ya waito kissar sahawan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zuwa cikin muwatta ya kawo cewar dushimalain ba dul yadaini ba shi yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah aqsuratis sala am nasit yace dushimalain to ma'ruf ma dushimalain ayatin badr ne shahada ya ayatin badr yakin badr ko Abu Hurairah bai musulun ta bai zo da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba an yakin badr shekara ta biyu Abu Hurairah ko shekara ta bakwai ne zo Madina ya musulun ta yake ai Abu Hurairah wato Abu Hurairah wadan sai suka ce zuhri yayin kuskure duliyadain ne sai ce dushimalain domin dushimalain Abu Hurairah bai suke shi ba Abu Hurairah ko kissar yace sallallahu bina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah tare da to dan su malamai sai suka ce a az-zuhri malami malamin hadisi ne hadda ta za a ce yayin kuskure a ai kissa ta faru sau biyu kissa ta farko Abu Hurairah ya ruwaito ta bil irsal bai gani ba ba shi labari a cikin shi ta dushi malami kissa ta biyu Abu Hurairah ya gani an yi sallar tare da shi sai suka ce ta addu'a kissa wannan ba'id gowa kuma ga shi kore ne gaskiya haka ibnu abdul bar ma yace wani wannan ba'id a ce guda ne a ce domin ko shi kansa zuhuri a cikin kissar ta sa da yace zuci mali a wani waje a sai a cikin riwaya ta sai ce haqqun ma qala dhul yadayn dhul yadayn abin da fara da gaskiya ne saboda haka dhul yadayn ne shine ya kuskure ya koma wajen ya ambata zuci mali gaba wato a shahid abu riwaya da Abu Hurairah zai yi wanda bai ji daga bai gani ba ya ji daga wajen sahabbai ita ma mursala ce amma mursalus sahaba hujja na'am ko dukkaninsu suna yi ga wannan Anas ibn Malik yake cewa laysa kullu shay'in nuhaddithukum an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sami'nahu minhu kana ba'd kunna nuhaddithu ba'duna ba'da walakin lam nakun nakthur yace ba komai ne da muka ji muke gaya muku daga Annabi sallallahu alaihi wasallam muka ji daga bakin sa sashin muna gaya mu sashi hadisi amma ba ma kare
kuma abin da ya fara abin da kaga abin nan kuma shirya
ba shi sai ba shi labari bai gani ba
ya rage da shi wannan ba wannan magana da Allah shi wannan hadisi da cewa da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa a haqqo ma yaqulu wannan magana a haqqo ma yaqulu
dai ne annabi sallallahu alaihi wasallam shefa ne shine ya fada hakuma qala bil yadin to saboda haka sahabi hadithu mursal shine man lahu ru'ya min as-sahaba domin wannan itlaqi yake ana nufin cewa duk hadisansa duk jinsin hadisansa mursal ne sabanin wanda yake kamar su Abu Huraira da sun ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi riwaya daga gare shi amma kuma sun yi riwaya daga wajen wani sahabi ne so na babu iskal akan sa amma wannan ba a san shi da wata riwaya ba ru'ya kawai yake da ita yani man lahu ru'ya wa laysa lahu riwaya shine wannan sahabi hadithu mursal shine sahabi man lahu ru'ya wa laysa lahu riwaya to man lahu riwaya wa laysa lahu ru'ya ba a ce tabi'i hadithu musnad tabi'i hadithu musnad
na'am ra'a rasulullah
sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa wafatihi na'am lakin lamma mata rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma lokacin bai imani ba bai tashin imani ba sai bayan mutuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam har ya rawaito abubuwa har an yi abubuwa da kisso shi tare da shi amma bai yi imani ba sai bayan rasuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam tabi'i ne amma hadithu musnad amma akwai misal Ka'bul Ahbab Ka'bul Ahbab bai taɓa ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya ji rayu a zamanin sa amma bai taba ganin sa ba
shi ya sha su biyo kai su biyo
shi gaba a ba zai shiga ba a shi sahabi ne ya dawo cikin musulunci sa ya dawo na'am dan aikin da jashi na'am
shi Abu Sufyan da yake zuwa
ni dai ban sani mai yawa sun wannan ba ban sani ba amma ina ganin ko a cikin lokaci Al-Hafiz Ibn Hajar ya kawo magana a cikin muhabbaramin na'am tani hima nabiyunsu nabiyun me tambihar ahsan yawa kun ga wanda abin nan dan a san cewa ana dan tare ko an yi an kama wata sha يعرف كونه صحابيا بالتواتر وكيف يا ذا اغاني متين شو صحابي يعرف بالتواتر انا غاني هذا التواتر تواتر شيني واتو اي العلم الحاصل الذي لا يحتمل النقل علمي يقيني وند يكي ان سامي شي تهنيه cewa ta ko ina an ji shi kamar sahabiyancin manzon al-ashr al-rushdi na biljanna al-khulafa ar-rashidun to amma ta Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan bitawatur al-sahih da kuma da yawa daga cikin sahabbai bitawatur na biyu awli istifada ko kuma yaduwa awi shuhura ko kuma shahara ya shahara al-istifada wa shuhura ma'anar su daya wajen jiko aw bi ikhbari ba'd as-sahaba aw ba'd thiqat at-tabi'in ko ta hanyar sanarwar waɗansu sahabbai aw ba'd thiqat at-tabi'in ko waɗansu tabi'ai amintattu wanda daga cikin sahabbai yace muna tare da wani wa kana min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sahabi ya fara yace wani yana daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in sahabi ya faɗa sai aka faɗa gashi amma shi da mutum da yake saboda ana karban taskiya min wahid alal mu'tamad wajen faɗa aw ba'd thiqat tabi'in ko dan su daga cikin amintattun tabi'ai kamar inda wannan Humayd al-Himyarini ne yake faɗa yace yake cewa laqitu rajulan صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين كما لقيه أبو هريرة نهى دون متن يا زونا دع النبي صلى الله عليه وسلم شكرا كما دع أبو هريرة زونا تعرفش هذا بيفتسون أنسى أما وانا أنت بتر مصدى شوى صحابين حديث سكما دع أكد إيش مسلم شساء أتكي مسلم دع إمام أحمد سيكاو بابي sai ya kawo babi ya ce imra'atun hadithu imra'atin sahibatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ko kuma hadithu imra'a kawai ya shiru sai ya kawo hadisin kawai ya ce abinda kawai zai kawo shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha ruwa daga sarka a cikin daki ko kuma ya kawo hadithi ya ce akwai misalan a cikin wannan a cikin misali a kanan ɗansa kawo misalin a cikin musulmin imam ahmad daga cikin masalitin da ya kawo akwai wanda ya kawo ba abinda kawai ya hadisinsa kawai da ya kawo a cikin musulmin ɗinsa shi ne cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi sallah a masallacin ƙabilarsu a masallacin ungosu shi ne kawai saboda haka ko sunansa ba a sani ba amma dalili ne akan cewa wannan sahabin wannan mutumin sahabi ne kuma hadisinsa da ya kawo da hadisinsa da ya kawo wanda ya kunshi wannan hadisi ne musnad hukuncin da ke ciki hukunci ne marfu'i ya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine ikhbar ba'd at-tabi'in aw bi ikhbarihi an nafsihi bi annahu sahabi ko kuma shi da kansa ya bada labari cewa shi sahabi ne yace sahibtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko laqitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai a gaskata shi إذا كانت دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان إذا ونن دعوة تاسع ذات شقاء تكين يووى زي يووى أكي يقع النبي صلى الله عليه وسلم ذا مسمى معنى يووى وقد استشكل هذا الأخير وقد استشكل هذا الأخير جماعة وننسوا ما لم يسنكاو سنشي ونن أبن أخي الكتي أكنس سنكاو إشكالي أكي ta yaya za a yi mutum ya zo ya ce shi sahabi ne kuma kawai a yadda da shi don kawai zai iya yiwuwa a ce ya zama shi sahabi ne min haifu inna da'awahu dhalik domin wannan da'awar tasa nadhiru da'awa man qal irin kutankucin da'awar da mutum zai ce ne ana adlun ni adali ne wa yahtaju ila ta'ammul yana buƙatar a yi tunani a kai wadan sun yi raddin wannan wa yahtaju ila ta'ammul yana buƙatar tunani a kai misalin wannan kamar abinda yake nufi da cewa idan kana zalika ya dukulu tahta al-imkan in zai iya yiwuwa wannan abin ya afku idan mutum ya zo ya da'awar cewa shi sahabi ne sai aka ce masa saboda me yake cewa ai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya karzata ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga masa sau da shi ma sahabi ne a yanzu ba an ce mallakai na biyu sallallahu alaihi wasallam muminan bihi ba to ya gan shi ya kazata sau da shi ma sai a ce ya zama sahabi na? yanzu ya yi da'awa ai da'awa ce ba da'awa ake magana ba abinda hafi da ke cewa wanda ya zo ya wannan da'awar amma ya ce idan kana zalika ya dukul tahta al-imkan in zai iya yiwuwa to shi yasa sai suka kawo wata ka'ida suka ce wanda ya zo ya irin wannan da'awa idan tsakaninsa idan ya zamanto rayuwarsa ya rayu ne a ya mutu kafin shekara 110 bayan hijira to wannan za a yi da da'awarsa amma idan mutuwarsa bayan 110 ne bayan hijira ba za a yi da da'awarsa eh to kan to to barka hujjar su Abdullah la tasaje suka ce hujjar su Annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya mutu da wata daya yace ara'aytakum laylatakum hadhihi kuna kuban labarin wannan daren naku kuna ganin sa fa innahu ala ra's mi'ati sana la yakunu ahadun mimman huwa alaiha al'an ba sauran wani wanda yake yanzu yana bayan kasa da zai kasance a bayan kasa ka fahimta? Ya bayan mutuwa da shekara cewa yi a yanzu daren nan kuna ganin wannan daren da nake ciki inji Annabi sallallahu alaihi wasallam kafin mutuwa da wata daya ya ce to bayan shekara 100 bayan shekara 100 daga yau ba wani wanda yake yanzu yana da rai a bayan kasa da zai kasance yana da rai saboda haka asrul sahaba ya kare da shekara 110 bayan hijira shekara 100 bayan rasuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk wanda yazo yayin da awar cewa shi sahabi ne bayan shekara 110 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makaryaci da wannan hadisin ne suka kafa hujja suka rusa maganar Ratn ibn Abdullah al-Hindi inji zahabi yace Ratn wama adraka ma Ratn shaykhun dajjalun bila rayb yace Ratn wa zai baka labarin me yene Ratn yace malami ne dajjal bila rayb wani mutumin Hindi ne yazo yace ya haɗu da Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya rawaito hadisi wajen 40 yaruto hadisi daban-daban wajen 40 hadda cewa a mamata ala bughdi ali muhammad sallallahu alaihi wasallam mata kafir duk wanda ya mutu yana kin ahlul bait zai mutu kafiri zaka samu duk irin masu irin wannan abin yan shi'a ne da hadisin menene mamashata hajibaihi wa salla alayya lam yusibhu ramad wanda ya taji girarsa kuma yayin da yake taji giran yayin ta salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ciwon ido ba ne irin abin al-Hafiz Ibn Hajar ya kawo yayi masa tarjuma a cikin Isaba haka zalika az-Zahabi yayi masa tarjuma a cikin Mizanul I'tidal dan ya bayyana kalansa Ratn Ibn Abdullah al-Hindi Ratn bitta ابن عبد الله الهندي saboda haka tahta al-imkan abin da yake nufi tahta al-imkan ya zamanto wato yana haddin shekara 110 bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam na'am yana cikin bukhari in ka duba a cikin kitabul masajid wajen السمر بعد صلاة العشاء السمر بعد صلاة بعد العشاء دون باين صلى العشاء يعني صلى الله عليه وسلم يوانا قلوبا شيني ماو البخاري يكفى حجة دون ان شباب اللي في جدا ان حنا متين يهير باين عشاء يهير دذاك يتئلم يجي باب اللي في سورا كذا ايا لكشا ذا ايا وعز دي باين صلى العشاء باب كرهن كذا في يوم بخاري تو نجي كبا تعريف التابعي أو تنتهي غاية الإسناد كو كما إسنادي يزمنتو غاية ستاتك إني إلى التابعي يزوغ التابعي نسبة إلى التابع مبي واتو كصحابي وهو من لقي الصحابي كذلك شيني واندي حد إلى الصحابي قداتا كذلك كمرحكا الإشارة تعود إلى ماذا؟ مؤمنا به ومات على الإسلام مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام وهذا متعلق باللقي وان شيما ارتا شي ده سادوا وما ذكر معه ده ابن ده aka ambata tare da shi illa qaid al-iman bihi sai qaidin imani da shi ba waye imani da sahabin ba fadhalika khasun bin nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wannan imanin da ake nufi bihi din ayyubin nabi sallallahu alaihi wasallam وهذا هو المختار wannan shine abin da yake zababben zababbiyar magana khilafan liman ishtarata fi tabi'i طول الملازمه sabani ga wanda ya shartu cewa tabi'i dole sai ya dade wajen lizimtar sahabi amma wanda ya hadda sahabi kawai ba za a kira shi tabi'i ba aw sihhatu as-samaa ko kuma ingancin cewa ya ji riwayar hadisi daga wajen sa aw tamyiz ko kuma ya zama yana mumayyizi ne yana wato yana da girman da yake zai yana da hankali da zai iya bambance a cewa ya san abin da yake wadansu duk sun sanya wadansu din haka suka fada a cikin tarihin su akwai wanda suke cewar sai idan ya zamanto mulazamar sa ga sahabi din ta dade wadansu kuma suka ce a dole sai dai idan ya an tabbatar ya ji hadisi daga wajen sa so da haka kamar irin su abin nan al-A'amash da yake shi hadisin sa Anas kawai ya gani ya ga Anas ibn Malik saboda haka A'amash ba zai zama to tunda ba shi da ingantaccen riwaya daga wajen sa ba shi da bai ji hadisi daga wajen sa kamar Ayyub as-Sakhtiyani shi ma ya ga Anas ibn Malik yana yin sallah a bi riwaya bin hadisi daga wajen sa haka zalika Yahya ibn Abi Kathir at-Ta'i amma duk wayannan duk an kirga su a cikin zabi al-qawl al-muhtar yasa yace al-qawl al-muhtar wannan shine al-qawl shine abin da yake zababban magana wacce take zababbiya ci gaba
na'am
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك نعم ولا خمس
مالك عامل احضار من شيء رجع يلا زوار
هنا زوار يا ربك هنا زوار مدينه هنا بين ان كانكي ده رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور مدينه
اولين انت عارف شيء انا زوار انا
نعم
ماشي انا عارف شيء انا شغال في مدينه
ايه ده كوكو انا ايه ني كوكو ba kabul ahbar bane ba kabul ahbar bane ina jin ko qais ibn abi hazim ne ko abu usman an-nahdi eh daga cikin shi ba dai ba zai ke ba na'am na'am aw shine ɗaya daga cikin su ya riski ɗaya wato ko shi ya je ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same shi ko da ba su yi magana ko da babu magana saduwa ce kawai na'am eh su ne ai kamar Muhammad ibn Abi Bakr as-Siddiq sahabbai ne yanzu Muhammad ibn Abi Bakr as-Siddiq sahabi ne man lafiya man lafiya a an samu luqi mana anya mu'asara fa shine kai zamani ne ya hada su amma Muhammad ibn Abi Bakr as-Siddiq kaga an haife shi a Dhul Hulayfa ko da za ta fi haji a Dhul Hulayfa da za ta fi haji to da kai da wannan ru'ya din a ba da ru'yan Abu Bakr wato ai masa ai masa da Abubakar kara ko na'am
ana nan da hadisi ne ga ci ka kuma annabi jarawa ta yi wa baki sai ya ci wanda da kake da kace bayan hijira da kuma
eh ci cewa ai to aika yo hijira annabi sallallahu alaihi wasallam bayan wafati shekara 10 bayan hijira ba tunda hijira aika hijira tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da tsakanin rasul annabi sallallahu alaihi wasallam da hijira shekara 10 saboda haka shi kuma gaddar rasul sa ne ya fada yace bayan shekara 100 saboda haka daga hijira shekara 110 kenan eh alaikum assalam
na'am wa ma ta ala Ubaydullah
ibn Jahsh Ubaydullah Ubaydullah Abdullah ibn Jahsh ai shi da yarda ba a Ubaydullah ne in sun rubuta maka Abdullah sun yi kuskure gyarawa za a yi gyara in sun rubuta Abdullah to kuskure ne Ubaydullah ne ku gyara Abdullah ibn Jahsh bai yarda ba musulmi ne kuma ya rayu a cikin musulunci ya mutu a cikin musulunci shine farkon shine sune farkon sariyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su yaki na'am na'am wai da ya ga duwanda yake doron kasa to ya inganta ne hadisin ni ban taba jin sa ba gaskiya a sai ka kawo wannan isnadin sa mu gani ka kawo da kawon shi amma to kuma koma ya inganta koma haka din ne abinda ya gani a daren Isra'i abinda ya gani a daren Isra'i sai ya zama tokan cewar kenan duk wa'annan su sun ganshi shi ya gansu amma su sun ganshi nan ku ce muke wanda ya sadu da Annabi sallallahu alaihi wasallam su ba su ganshi ba kuma ganin da aka yi a alamul arwa ai daban ne da ganin da aka yi a alamul ashbah duk da yake imanin mu shine Annabi sallallahu alaihi wasallam Isra'in da yayi da jikinsa da ruhinsa ne amma abubuwan da ya gani ai al arwah ne akwai abubuwan da ake nuna masa arwah din akwai abubuwan da ake nuna masa na arwah akwai abubuwan da ake nuna masa abin haqa'iq ai al arwah wal ashbah na'am alaikum salam
kuma hazan barzani
tabi'ini domin ya riski Imran ibn al-Husayn da Samurah ibn Jundub da Anas ibn Malik adadi da yawa daga cikin sahabbai yana cewa ya riski 70 daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam na'am shikenan na'am a wajen Samurah dai a wajen Samurah ne sabato Abu Hurairah bai ruwaito hadisi a wajensa ba domin ya taho Madina Abu Hurairah yana Basra ya koma Basra Abu Hurairah ya dawo Madina cikin hannun Riyafa amma Samurah ibn Jundub shine malamai suke sabani akwai wanda suka ce yaji yayi riwaya daga wajensa mutlaka duk hadisin da Hassan ya ruwaito daga Samurah yaji wadansu kuma suka ce bai ji daga wajensa ba mutlakan wadansu kuma suka yi tafsiri suka ce ya ruwaito hadisai da yawa daga wajensa amma waɗanda ya ji daga wajensa mubasharatan guda hudu ne kawai to shi Hasan al-Basri a cikin al'adarsa yana yin irsal kuma yana yin tablis don haka ne aka yi wannan sabanin a kansa sahihi cewa al-Hasan ya ji daga wajen Samurah mutlaka wannan shi ne abin da Ali ibn al-Madini ya rinjaya na'am Malam Said kana da wata tambaya ne? Na'am? Ko a cikin attaura ma ba haka Annabi Musa ya ce ba haka abin nan Allah ya ce ba zan aiko annabi ya zuwa gare ku kamar yadda kamar Musa saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai mushabaha da yawa da shari'ar Annabi Musa to ko nan su an aiko shi ya zuwa ga al'umma da sabuwar shari'a sannan kuma abin nan akwai wannan mai rubutu wannan ba Ahmad Dijar ma ina ganin ya kawo a cikin littafin sai ya nuna fuskar kamantuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamancin kusancin kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam da risalarsa da ta Annabi Musa fiye da ta Annabi Isa zan iya tuna fuskokin da suka kawo ba ina ganin abin nan ko shi dai ko wannan mai Morris Bukhari the Bible Quran and Science
na'am
dan aljanna ne akwai ma nassi ta sahabbai ba eh ya da daraja ta sahabbai tunda yayi abin da zahiri yayi imani ya ci zai taimaki Annabi sallallahu alaihi wasallam
kuma da su da
eh kore kore ya yi danta na'am al ajma cikin tarjuman sahabbai shine sir alamin a shine a wannan al isaba fi tamyiz al sahaba duk kuma yana shi amma yana bukatar takare mafi kyawu dai a cikin takai sai dai shi ba jami'i bane ga dukkan sahabbai shine sir alamin mubala saboda shi yana yin naqdi in ruwa ba ta inganta ba zai ga maka shi ko al-hafiz ibn hajar ba ko shine yake naqdi ba wannan lokaci zai tuttulo maka su saboda ya san kan cewa kai dalibin hadisi ne zaka je ka bincike na'am to a dan uwa malam Muftar akwai yana da ƴan kalmomi na tawjihi da yake so ya ma ƴan uwa na nasiha bari mu ba shi dama bismillah